ido bai inganta ba, kace ja'a bidhalika hadithun da'if kawai, ko a sama ka sa kace hadithun da'if, dole cewa nan ba hadisi bane, amma kana nufin hadisin da yazo yace ai ta giya in an yi rafkanuwa hadisi na da'if. Kun gane? Wa kullu sahwin bi naqsin falyasjud lahu qabla salam, dukkan rafkanuwa da mutum yayi in dai ya tauye wani abu ne to zai sujada kabili, ko idan gari aka yi za a yi ne, idan gari ne za a yi badi, idan kuma ragi ne za a yi kabili. Akwai sunnoni a sallah da ake musu sujada kamar sura a sallar farilla, idan mutum ya bar sura malaman fiqh sun ce zai yi sujada kabili saboda ya yi ragi, amma in nafila ne ka bar sura ba za ka yi ba, saboda nafila dama ya halatta a yi ta fatiha zalla, in ka zo ka za ka yi sallar nafila watan ka yi fatiha zalla, kai farillan ma ya halatta ka yi fatiha zalla a mazhabi na al-muhaddisu ne kenan malaman hadisi, amma a gurin fuqaha'u wanda ya yi fatiha zalla in dai a farilla ne akwai sujada a kansa. Kun gane ko? Sannan bayyana karatu, idan mutum ya bar bayyana karatu to ya yi ragi, shi ma sai ya yi sujada kafi, kamar ka rage ne inda magariba ne sai kai kuskure ka bayyana, mata da suke yi su ma duk kuskure ne, ai za su ciyar da kansu da kansu ne, ba wai boye karatu mata suke yi ba. An gane ku? Yawwa. Sannan duk wanda ya bar kabbara, duk wanda ya bar wata kabbara ba kabbarar harama ba, to shi ma sai ya yi sujada. Ai kabbara ɗaya sai ka yi sujada saboda sunna ce ka bari, amma ban da takbirar ihrami, in an bar takbirar ihrami ka yi sallar ma an banta. Duk wanda ya bar sami Allahu liman hamidahu bai faɗa ba sai ya yi sujada ya yi ragi. Wanda ya bar tahiya ta farko tare da zaman ya bar sunna shi ma ya yi ragi sai ya yi sujada. To a wata maganar malaman suka ce amma in tahiya ne na ƙarshe, su fuka hawan tahiyar ƙarshe duk wanda ya bar ta ya bar farilla ne, saboda tahiyar ƙarshe da zaman nan da gwargwadon yin sallama nan farilla ne, da haka wannan ta fi ƙarfin sujada, sai ka kawo ta sai kuma kai sujada. Bambancin barin sunna, sunna in ka bar ta shikenan kai sujada makamanta, amma in farilla ka bari ba sai ka kawo farillan sannan kai sujada. Kun gani? Bai masu littafin da samar da hadisi ya kawo wannan ko? Yawa, in kuna duba sharhi to za ku ga wannan duka, masu risala gayanta kuma ba sharhi to ku kuma kun rige ko? Yayyet fayyu amma faliyar jin da wukar da salam ko? Idan dan mata shaku duhu idan ya gama ta gesa sun ma ya ta shahadu wa yusallim, sannan ya sake yin tahiyya ya sallama. Wakila la yuridu tashahhuda, shi ma malam Allah ya masa rahama Abu Zaid al-Khairawani yace wata fadar wasu malaman sun ce ba a mai tahiyya, amma wasu kuma malaman fiqh masu aqidar fiqh sun suka ce maganar da ake cewa ba a mai tahiyya ba zai yi ne, to su kuma raddi akan su maganar da aka ce a mai tahiyya kuma ita ce ba yi ne, eh saboda hadisin bai inganta ba. An gane ku? Yawwa. To sai yake cewa wa man nasa wa zada, wanda ya rage a sallah zai yi wa kai rage kai kari, wa zai ba misalin rage da kari a sallah sai da gamlan salami to dan yola me zaka ce ya zo wace tashahudin zamanin biyu zamanin fari to yaya aka yi rage zaman da bai yi ba rage tashin da ya gari, haka ne? To malam zaman da ya farko sai ya mike sai ya dawo ya sake zaunawa, shi ne bambancin naka ya dawo, inda bai dawo ba.